kwallon kafa ta Monaco da ke kasar Faransa ta sallami kocinta mai suna Leonardo Jardim sakamakon rashin tabuka wani abun a zo a gani da ya yi wa kungiyar akakan wasa ta bana. Monaco ita ce kungiya da take matsayi na uku a can kasar teburin gasar ta Ligue 1 a bana. Jardim ya taimaka wa kungiyar kwallon kafa ta Monaco ta lashe gasar Ligue 1 na shekara 2017 wanda shine karan farko tun shekara ta 2000 suka gabata. Kocin ya kuma taimaka wa kungiyar kwallon kafa ta Monaco wajen kaiwa matakin wasan dab da na karshe a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai a shekara ta 2016 zuwa 2018. Haka zalika ya taimaka wajen gina ƴan wasa irin su Kylian Mbappe wanda yanzu haka yake fafatawa a kungiyar kwallon kafa ta PSG kuma matashin dan wasa ne mai shekaru 19. A shekara ta 2017 ne Monaco ta kulla kontraki da Jardim mai shekaru 44 da haihuwa, inda ake ganin Thierry Henry tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal shine zai maye gurbin Jardim don ci gaba da jin ragamar kungiyar kwallon kafa ta Monaco din. Thierry ya fara buga wasansa ne a matsayin dan wasan gaba na gefen hagu, kuma ya zurara kwallaye 28 a wasanni 140 da ya buga a lokacin yana kungiyar ta Monaco. Kuma tsohon dan wasan kasar Faransa ne wanda suka samu nasarar lashe gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da aka yi a shekara ta 1998 din a can kasar Faransa. Ya zura kwallaye kuma sama da 400 a yayin da yake taka leda a lokacin yana kuruciyarsa. Ya samu nasara da dama a kowace kungiyar kwallon kafa da ya fafata wasa, kama daga kungiyar ta Monaco, kungiyar kwallon kafa ta Arsenal na kasar England da kuma Barcelona na kasar Spain da kuma kungiyar kwallon kafa ta Juventus na kasar Italy. Iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin BOE. Huta lafiya.